wannan dai shi ne karo na farko da zai irin wannan taron a babban birnin tarayyar Najeriya a lokacin da yawa manyan bakin jawabin maraba kakakin majalisar wakilai Sani Bajadiya Mila ya jaddada manufofin taron inda yace
two manifestations across our country. Now this conference will examine some of these reasons to understand what we need to do to correct the trajectory of our country and our continent.
Anan Sani Bajadiya Mila ne yake cewa idan masu yin dokoki suka hada kai wuri guda domin ci gaba to irin wannan hadin kan ne nahiyar Afrika take bukata a fannin tattalin arziki tsaro kiwon lafiyar al'ummanta da walwalarsu saboda haka ya yaba da wannan yunkurin baya ga hadin kan mataimakin kakakin majalisar wakilan Najeriya Ahmed Idris Wasi ya ce barkewar cutar corona ta kara dagula al'amura a nahiyar idan aka yi la'akari da illar da ta yi wa tattalin arzikin kasashen Afrika da zamantakewa da siyasa saboda haka akwai wata muhimmiyar bukata da wannan taron ke neman cimmawa
za a duba abubuwan da take kuma suka shafi kasan ko nahiyar misali abubuwan da suka shafi ba su suka a ga cewa an shafi wa'annan ba su suka don mu samu dogaro da kai da walwala wannan kan a yato baki amma kuma shafi baki gaba daya
ai da an taba yafe mana ba su suka amma kuma suka sake taruwa
kullum wanda ya bashi da kishi yake doko kuma yake dima dan an yi mana baya ba zai sanin mu ma gaba ba
sai ya za su ja hankalin wa'annan kasashe da kuke ciwo bakin a hannunsu ganin cewa yanzu kun hada kai ne a matsayinku na nahiyar Afrika
farko ku na su duba halin da muka shiga da yawanci zan ce zan yi amfani da wannan kalma cewa su karan kansu abin suka samu suke da su suke dogara da suka kai abubuwa ne suka samu su daga Afrika ba abu na mutuwa da muke neman social ba yan uwanmu ne da iyaye da kakanni aka kwashe suka zuka yi bauta su a matsayin bayi suka rayar da wannan tattalin arziki nasu da kuma samu su wannan arziki
kuwa kakakin majalisar kasar Zimbabwe Jacob Francis Mudenda da yake halartar taron ya nuna gamsuwarsa da irin wannan zumunci da suka kulla domin al'ummarsu inda yake cewa
my expectation is that we must have our hands on the deck as speakers of parliament so that we get this program up and running in our different countries.
Mudenda ya ce fata na a bayan wannan taron shine mu tabbatar da ci gaban irin wannan hadin kan domin amfanin al'ummar mu a kasashen mu. Mataimakin shugaban kasa Farfaitoh Yemi Osinbajo ne ya bude taron wanda ya samu halarcin kakakin majalisu daga kasashen Afrika 14 a ciki har da Ghana, Niger, Kamaru, Djibouti da Zimbabwe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.